du'a'u man asabahu shakkun fil iman, addu'ar wanda shakka ta same shi akan imanin shi, mutum zai zo ya je yana shakka akan harkar imanin sa, kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, hadisin Abu Huraira ne ruwaito shi, ya'ati shaytan ahadukum, shaydan zai zo wa ɗaya daga cikin ku, sai shaydan ya zo maka zuciya ya rinka ce da kai man khalaqa kaza wa man khalaqa kaza, shaydan zai ce ma waye halicci abu kaza, waye halicci abu kaza, kana ta tunani kai ɗaya, har shaydan din nan ya zo ya ce maka man khalaqa rabbuk, waye halicci ubangijin naka, ma waye halicce shi Allah kansa, shaydan zai ce ma waye halicce shi, manzo Allah ya ce idan wannan abin ya zo maka falyasta'iz billahi waliyantahi, to ka nemi tsarin ubangiji Allah ya tsare ka, sannan kuma ka daina wannan tunanin, yana iya zuwa shaydan ya maka wannan mummunan tunanin. A wani riwayar annabi cewa la yazalu nasu yatasaaluna hatta yuqalu hadha khalqullah ko hadha khalaqallahu alkhalq, lalle Allah shi ya halicci halitta, to sai kuma shaydan ya ce da kai to shi kuma Allah waye halicce shi, faman khalaqallah, wanda ce faman wajada min zalika shay'an, duk wanda yaji irin wannan tunani a cikin zuciyarsa, shaydan ya kawo maka wannan mummunan tunani, wal yaqul amantu billah, to ka maza ka ce amantu billah, amantu billah, amantu billah, a wata riwayar ka ce amantu billahi wa rusuli, nayi imani da Allah, nayi imani da manzon Allah, abinda ake nufi ka kawar da kai dangane da wannan tunani, an hana ka kai wannan tunanin, kuma kwakwalwarka ba za ta nishi wannan ba, cewa ma Allah ma waye halicce shi wannan fa kafirci ne, hadari ne, hadari ne, saboda ai ita kwakwalwarka tana da iyaka, shi Allah ba halittarsa akai ba, shi ne ya samar da halittar tabaraka wa ta'ala. Imam al-Maziri Allah ya masa rahama yake cewa abinda ake faɗa dangane da wannan tunanin ɗan adam yana kasuwa kashi biyu, akwai tunanin da yake ba mustaqir bane, ba tabbatacce ba zuwa yake, sai fado kawai, kuma ba wani shi ba ne ya kawo shi ba, to idan irin wannan abin ya zo maka haka sai tunanin ya zo, to kamar zaka ce amantu billah, astaghfirullah, amantu billah, ka yi imani da Allah, dan kamar wannan waswasi ne shaydan yake shirya mutum a cikin wato zuciyarsa. Akwai kuma alkhawatirul mustaqirra, tunani wanda yake tabbaci a cikin zuciyar mutum, wanda shubha yake kawo shi, shi kuma wannan ba abin da yake kautar da shi sai da hujja da dalili, kafa hujja da dalili, kamar misali an baka wata shubha, wani abin da ya rikitar da kai, to kaga wannan koda ka yi tunani zaka je wurin malamai ka ce me su warkar da kai, su baka hujja, su baka dalili dan ka samu gamsuwa, amma yanzu wannan matsalar zaka je gurin wani malami ka ce a karam kallah wai waye halicci Allah, la, ba wanda ya sai baka wannan amsar, Allah ya hana ai wannan tunanin, shi ya halicce ka, ya cika da ai wannan tunanin, to sai a kiyaye, kuma akwai haɗari zai iya lalata mutum imanin shi, to duk wanda ya samu irin wannan ko ka rinka tunani a ranka, to me yasa ma Allah tun da yana da rahama yana da jin ƙai, to me yasa zai yi wasu azaba, to ya fi kowa mana tun da ba ƙaruwa zai da azabar ba, haka shaydan sai ya sa maka, to amma kuma shaydan din ba zai sa maka, shi kuma ɗan adam din me yasa ya fandare ya ƙi ba Allah ba, tun da kana ganin tun da shi Allah mai rahama ne mai jin ƙai, yayi wa kowa rahama ya yafe wa kowa, sai ka ce to kuma shi ɗan adam ɗin kuma me yasa shi kuma ya ƙi ba Allah, idan babanka zai iya taimaka ma ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza, amma da sharadin in ka bi shi ka masa kaza, to me yasa za ka rinka tunanin cewa me yasa bai ma ba, me yasa bai ma ba, me yasa bai ma ba, me yasa kai ba kai tunanin kai ɗin, me yasa ba kai mai da'a ba, duka wannan khawatir ne shaytaniya, tunani ne wanda ke shaydan yake shimfiɗa wa mutum shi a cikin zuciyarsa, kuma aqida ta kwarai da bibiyar mai annabi yace akan wannan shi yake kubutar da mutum, to na daya cikin wanda ya gamu da irin wannan matsala ya zai magance, sai shi yasta'izu billah, yasta'izu billah, ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dan ku shaydan ne ya kawo maka. Abu na biyu, yantahi amma shakka fihi, ka daina abinda kake shakka a cikin sa, abinda kake shakkan tunanin da yake gindaya ma din ka daina yin sa, an hana ka bari, hadisin Muslim ne ya ruwaito shi. Na uku, yaqulu amantu billahi wa rusuli, ka ya uzu billahi ka daina tunanin, sannan kuma sai ka ce amantu billahi wa rusuli, nayi imani da Allah, nayi imani da manzannin Allah, duka na yadda da su. Wannan hadisin Muslim ne ya ruwaito shi. Kamar yanzu mutum ya ce ma wai to an ce akwai wuta akwai aljanna, to wai ina wutar take yanzu, an ce wuta ai tana can kasa kasa, aljanna kuma tana ƙarshen sama, to ya take ya ba aje aka gani ba, kamar yadda na sha gaya muku ni akwai matar da zo ina mata